To masu sauraron mu, sai a dan yi hakuri, muna dan fama da tangardar na'ura, da zaran mun shawo kan matsalar za ku saurare mu. A ci gaba da jiran mu, mun gode.
something I don't. And I wonder how to keep a good thing gone. All my friends are falling in love. All my friends are locking it up. Locking it up. I can't seem to settle down. Cause I'm waiting on you to come around. But all my friends are falling in love. Falling in love. I'm falling.
But it's sucking just a little now, and I don't wanna cry no more. So I set my bar real low. I may okay, you say it but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it, don't you love it? No, I ain't happy yet, but I'm way less sad. Don't you love it, don't you love it? No, I ain't happy yet, but I'm way less sad. I may be wrong, I may be wrong. It's stupid but it's sleep and I'm losing my mind, cause it's 3:30 and my brain's on fire. I've been counting sheep but the sheep all died, and I'm trying too hard but I can't not try. Well, I can't fall asleep and I'm losing my mind, cause it's 3:30 and my brain's on fire. Yeah.
To masu sauraron mu, injiniyoyin mu sun dan shawo kan lamarin, bari mu kawo muku abin da ya dan samu. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 7 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Wata guguwa a kudu maso gabashin Madagascar ta kashe mutane 10, ta biyu kenan da ta shafi tekun India a cikin mako biyu. Ajiya Lahadi ne shugaban Sin Xi Jinping ya gudanar da tattaunawa kan batutuwa masu yawa tare da Prime Minister Pakistan Imran Khan wanda yake yin ziyara a kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi kasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin kasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yankin Madarumfa a jamhuriyar Niger na mutukar fama da matsalar tsaro saboda
muna iyaka da Nigeria kuma muna da daji wanda ya haura ma kilo kusan 80.
Baya ga yawan mace-mace bakin haure musamman ma ƴan mata kan ga wasu abubuwa na da na sani a cewar wata budurwa da ta je ta Libya.
In gidanku suna da hali su turo maki kuɗi daga can su sake ki ko kuma su saida ki zuwa wani anguwa can daban kina saida jikinki ki zama baiwa.
Za kuma aji shawarwarin da manyan malamai da sauran masu fada aji ke bayarwa game da matsalar tsaro a Najeriya. Kamar kowace ranar Litini yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda Safilu Hashin Gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wata guguwa a kudu maso gabashin Madagascar ta kashe mutane 10, ta biyu kenan da ta shafi tekun India a cikin mako biyu, wadda ta haddasa ambaliyar ruwa, lalata gidaje da yankewar wutar lantarki a cewar jami'i a jiya Lahadi. Garin Nosy Varika da ke gabar kudu a tekun na ɗaya daga cikin wuraren da abin ya shafa, inda kashi 95 cikin 100 na gine-ginen suka ruguje. Tamkar bom aka jefa mana kuma ko ina sai ambaliyar ruwa a cewar jami'in. Guguwar da ake wa lakabi da Batsirai ta share tsibirin da yammacin ranar Asabar ne, sannan ta fantsama cikin gabar tekun daga gabas da ruwan sama mai karfi da kuma iska mai gudun kilomita 165 a sa'a guda. An yi hasashen cewa mutane 150,000 za su rasa muhallansu. Barnar da guguwar ta tafka ta kara dagula al'amari game da barnar da guguwar mai suna Amatai wadda ta bararraka tsibirin da ke da yawan jama'a miliyan 30 a mako biyu da suka gabata, inda mutane 55 suka mutu da wasu kuma 130,000 suka rasa mahallansu. A jiya Lahadi ne shugaban Sin Xi Jinping ya gudanar da tattaunawa kan batutuwa masu yawa tare da Prime Minister Pakistan Imran Khan wanda yake yin ziyara a kasar, inda suka jaddada muhimmancin gaggauta ba da taimakon kasa da kasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa matsalolin jin kai da take gab da fuskanta. Ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwana hudu da Prime Minister Khan ya kai zuwa Beijing, inda ya kasance cikin shugabannin ƙasashen waje da aka gayyata wajen buɗe wasannin lokacin hunturu na Olympic da aka fara a ranar Juma'a. Sanarwar haɗin gwiwar da aka fitar bayan taron ta ce Sin da Pakistan sun yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su ci gaba da samar da ingantaccen taimako da kuma tallafawa Afghanistan da ya hada da buɗe asusun kadarorinsu da aka rufe. Bangarorin biyu a shirye suke su tattauna da Afghanistan da kuma tsawaita CPEC zuwa Afghanistan kamar yadda sanarwar ta ce, wanda hakan yana tsokaci ne akan wani shirin zuba jari na biliyoyin daloli da aka fi sani da suna shirin tattalin arziki na ƙasashen China da Pakistan, wato CPEC. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi kasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin kasashe hudu na nufin karfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo. Sannan ya sake nuna rashin amincewa akan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin India da Pacific, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalmar Quad a takaice tana nufin tattaunawar tsaro tsakanin kasashen Australia, India, Japan da kuma Amurka. Ziyarar Blinken zuwa Australia daga 9-12 ga wannan watan na Fabrairu ita ce ta farko bayan haɓaka haɗin gwiwar tsaro na ɓangarori uku da aka fi sani da AUKUS da ya kunshi ƙasashen Australia, Ingila da kuma Amurka, kamar yadda aka sanar a cikin watan Satumbar bara. Yarjejeniyar ta haɗa da wata jinga kan samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da ƙarfin nukiliya wa ƙasar ta Australia, wadda ba ta cikin mambobin G7 a wani bangare na inganta turjiyar da ake ma shirin kasar Sin na faɗaɗa harkokin sojinta a ƙasashen na yankin ruwan India da Pacific.
To an ji ba kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda saboda ƙarancin sojoji da kuma yanayin yankin Madarumfa da ke jihar Maradi, 'yan fashin daji da masu sace mutane da dabbobi ke cin karensu ba babbaka. Mansur Sani, gare ka.
Garuruwan da wannan matsala ta tsaro ta fukamari a yankin Madarumfa su ne Rasta, Kankaran Koshiya, garin Gado da sauran ƙauyuka mafi kusa da su, waɗanda ke fama da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa, sace-sacen dabbobi da dai sauransu. Al'amuran da mazauna waɗannan garuruwa ke dangantawa da ƙaramcin jami'an tsaro, kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna ƙauyen Kankaran Koshiya mai suna Sabi'u Tela ya yi mini ƙarin bayani a wata hira
da lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan dare yayi aka ce ma an yi sallar isha'i, wallahi muna cikin tsartsara, kenan sai abin da gobe sai jama'an tsaron nan sun yi kada
dalili,
ko da a takka akai in sun je sun tsara wani waje, mutanen nan sai su zumbuli su koma wani waje. Muna iyaka da Nigeria, kuma muna da daji wanda ya haura ma kilo kusan 80, da sun riga sun shiga dajin nan ba sai zamu yi mu tare. Koyi yanda ya kamata a ce, ko da dai soji 60 ne ko 70 akwai, an ce soji 15 ne.
To yanzu menene sakonku?
Sakonmu ga manya dan Allah da Annabi, gata san bayan Allah da ke waje janna.
Ko a makon da ya gabata, ɗan bindigar sun kai hari a wani ƙauye mai suna Rasta, inda suka jikkata mutane da hada awon gaba da wata budurwa 'yar makarantar sakandare. Inusa Alasan shi ne mahaifin budurwar da aka sace.
Da suka iske ni ɗaka su bugo ni in buje, suna nuna dai su harbe ni dai kuma na daɗe ba in za su samu su harbe ni. Sai ka kawa suka harbo barushen, sai ɗan goje ne ka kafa. Rana na makwabci ya duro, sai suka harbe, sai suka wuce cikin gida suka taho da yaren waje na.
Shekara ta nawa?
Shekara 17. Sai ya je take shi da kusa ga kwamfoziyan.
A yanzu haka dai al'amarin na matsalar tsaro a garuruwan na Madarumfa na ci gaba da ɗaukar hankulan masu garuruwan yankin. Garba Alasan shi ne mai garin ƙauyen Gado.
To lamarin ga wani sai ka duk duniyar ga ahigamuwa da jiran garin Gado, abinda ka ɗauka man sun kai goma, banda wanda aka harbi, banda shanu da aka kwashe, ba shigo gari na dai ai har ma ba hanyar lita ko mana wani.
To yanzu menene za ku ciya game da wannan lamari?
To mu dai kiran mu ga manya a kama yan tsaro.
To kowane irin matakai ne hukumomin na yankin Madarumfa ke ɗauka? Sadisa Sani shi ne magajin garin Sahu.
To magana ta Allah Haji Mansur, gwamnati na bakin kokarinta tana ɗauka sababbin matakai. Ka san ba komai ake faɗi ba, abinda dai nake kira mutanenmu su ci gaba da addu'a.
Rashin tsaro a wannan yanki na ci gaba da mai da hannun agogo baya a fannonin noma, kiyo, har ma da ilimin boko da na addini. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Gaida Mansur, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Lahadi, Firaministan Isra'ila ya taya shugaban Amurka Joe Biden murna bayan wani mummunan farmaki da aka kai cikin makon jiya a Siriya, wanda ya kashe jagoran kungiyar ISIS, kamar yadda ofishin Firaministan Isra'ila ya ba da sanarwa. A wata wayar tarho da suka yi da shugaba, Firaminista Naftali Bennett ya faɗa wa Biden cewa yanzu tsaron duniya ya inganta, godiya zuwa ga jajirtattun dakarun Amurka, a cewar ofishinsa. Bennett da Biden sun kuma tattauna game da ayyukan sojin Iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma kokarin da ake yi na dakatar da shirin nukiliyar Iran. Isra'ila da Iran manyan abokan gaba ne, kuma Isra'ila ta nuna damuwa game da kokarin da Amurka take yi na farfado da yarjejeniyar makamar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya. Jakara Anthony ta ƙasar Australia ta samu babban kambun mata a wasannin Olympic da ake fafatawa a birnin Beijing. Juyawar baya-baya da Anthony ta yi sannan ta kama ƙasa sosai daga ƙarshe suka sanya ta samu lambar zinare a jiya Lahadi a wasan na Olympic. Maki 83.9 na Jakara suka sa ta doke Jain Kauf ta Amurka, wacce da farko alamu suka nuna ita za ta fara cin lambar zinare a tawagar Amurka a ƙasar ta Sin. ‘Yar wasan Rasha Anastasia Smirnova ta samu lambar ta gulla, yayin da mai rike da kambu Perrine Lafont ta ƙasar France ta zo ta hudu. ‘Yar shekara 23 Anthony ta bi sahun Dale Beck-Smith, kamar yadda suka zama su kaɗai ne ‘yan ƙasar da suka ci wani abu a wasan Olympic. A wasannin da aka gudanar a Turin cikin shekarar 2016 ce, Beck-Smith ya yi bajintar da ta sa ya samu wani matsayi na musamman, yayin da shi kuma Ryoyu Kobayashi na Japan ya yi nasara a wasan tsallon kan daɓen ƙanƙara da aka gudanar ranar Lahadi, inda ya samu lambar zinare.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
An ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi ƙasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka haɗa da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo. Sannan ya sake nuna rashin amincewa akan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin India da Pacific.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da tadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da ƙarin bayani kan rasuwar mai martaba sarkin jama'ar Alhaji Muhammadu Wabi na uku. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya gabatar da shirin da Jumba Hamza da ya hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu Kas Talin, ni Ibrahim Kalmati Garba ke cewa sai an jima. Wassalam.